More music at houseofsongs.com.
Shuka, ai dole ne ka je girbe ta. ai idan baka nan ƴaƴan ka za su je girbeta abun da ka girba wannan ba za ya zarce ku ba ba ye
balle balle mana ta dauki kama kariya
kariya
yau ne magana gobe ba mu ne ba
akan jagora anake batu wazan dainawa dama ta kawo gare shi babu sauran zanwa idan yayi cuta ubangiji ba zai kyalewa jahannama nanan azalumai ba sa kaucewa haka haka
balle balle mana ta dauki kama kariya
kama kariya
yau mu ne magana gobe ba mu ne ba shugaba ma mugunci wannan ba za ya sarran hama ba
shugaba mara kirki ba za ya samu alkhairi ba
shugaba mai hila ko fajiri ba zai daraja ba
shugaba mai kariya bai bin sama ba zai kima ba warai warai
balle balle mana ta dauki kama kariya
kama kariya
yau mu ne magana gobe ba mu ne ba daga mai yin kariya da sharri dan ya cuci mutane nan so ko ne ko in kira shi ban kaura ne kace mu gune bakin azalimi sauna ne zama amince azalimi a jagora ba
walle walle mana ta dauki kama kariya
kariya
magana gobe ba mu ne ba
shugaba mai kirki burin sadaka adalci ne jagoranci ya maida al'ummar sa mutane ya tallafi kowa ya rike al'ummar sa tukwane kaza ya sake su su tarwatse akan hanya ba
walle walle mana ta dauki kama kariya
kariya
magana gobe ba mu ne ba
walle walle mana ta dauki kama kariya
kama kariya
dan yau mu ne magana gobe ba mu ne ba yare yare walle 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 walle
walle walle walle walle walle